exclusive at CoralVibes.com.
Na shaye shaye na ajiya kayan maye yanzu sai dai mun yaye ba mu ga yanka waye ba mu ga yan abokanai komai nake ina sane idani ne ke ce ba nai saboda nayi hankali a daki dan mu babu wanda ke talima ana yi mun kallon kamar mahaukaci ma yanzu ba gani ba Nefai nai kiba ni madana ta ba yanzu na bai bai biba ya kamata dan uwa ka daina shaye shaye ya kamata yar uwa ya ajiya kayan ma daina shaye shaye mu ajiya kayan ma mun daina shaye shaye ya kayan mai
to menene ni ba shaye shaye ma abunda yakan iya saka zagi mama wallahi in baka fara ba karka soma in kuma har ka leko ne masa ka koma wallahi ba na so ne kai na dama ko kuma ka tsinci kanka komar hukuma san shirye walima so a ci ganima tunda na riga da nayi a ci nima
a daki dan mu babu wanda ke talima ana yi mun kallon kamar mahaukaci ma yanzu ba gani ba ne fari nai ki ba ni madana ta ba yanzu na bari bai bi ba ya kamata dan uwa ka daina shaye shaye ya kamata yar uwa ya ajiya kayan ma daina shaye shaye ya kayan maye daina shaye shaye mu ajiya kayan maye daina shaye shaye mu ajiya kayan maye